أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a cikin wannan makaranta mai albarka makarantar Zilalul Qur'an wadda take cikin unguwar Share Zamna a birnin Nawagaram Jamhuriyar Niger yau muna ranar Ladi 5 ga watan Ramadan shekara 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya wannan shi zai zamanto darasin mu na farko a cikin wannan littafi mai suna Waja'a Ramadan Waja'a Shahru Ramadan wannan littafi ne wanda asalin shi risala ce sako ne ko kuma wasiƙa ce wanda malam ya rubuta wallafar babban malami Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya duba da cewa wato muna cikin watan Ramadan kuma mun yi alƙawarin cewa zamu fara karatun wannan littafin Allah subhanahu wata'ala sai yanzu ya ba mu damar fara shi kenan wanga zai zama to darasin mu na daya a cikin shi insha Allah zamu yi kokari kafin watan na Ramadan ya kare mu ga mun sauke shi da ikon Allah in kuma hakan bata samu ba zamu yi gulgudan abin da ya samu cikin watan daga baya in Allah ya yarda sai mu kammala shi amma dai in Allah ya so ya yarda zamu yi kokarin yi da sashi cikin watan Ramadan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci waja'a shahru ramadan ma'anar shi shine watan Ramadan din dai kuma gashi yanzu kaga daga nan zaka fahimci cewa malam yana yin ishara ne akan nuna cewa watan Ramadan wanda mutane suke dakon jiran shi da isowar shi gashi nan ya iso to in ya iso menene abinda ka tanada akwai wani abu wanda zaka fuskanci watan da shi duka dai abinda malam zai tattauna da shi a cikin wannan littafi sai mu fara kai tsi malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan kuma al'ada ce ta malamai a duk lokacin da zasu fara littafi sukan fara da sunan Allah ba dan komai ba sai dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wasiqun shi yana farawa da sunan Allah سيئة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وأنه بؤي للتاهين كمان قباتر واتي دمالن يي in muka kalli gabatarwar da abin da ta kumsa akwai wani shahararren abu da ya shahara a ƙasar Hausa musamman a irin wajajen mu shine duk in aka ji malami ya ce innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu sai ya ce dan izalai sai ya ce wannan ku kashe ba namu bane wai ba dan koyiwa sai dan saboda kawai ya fara da innal hamdalillah wanda ita innal hamdalillah din wannan da muka karanta wato koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an wayi gari tunda ɗan izala suke yi an sama mutane bassa so ma su ji ana innal hamdulillah din kaga wannan babban kuskure ne da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai fara na huduba yakan fara da innal hamdulillah nahmadu wa nasta'inu to yau in an ce ga abin da ake na koyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sa shi ya zamanto abin da mutane suka tsana kaga wannan al'umma tana cikin hatsari wannan koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan da yake yi na huduba yakan bude da wannan saboda haka koda kai kana daga cikin wanda suke tsanan mutum in zai fara da innal hamdulillah to ka hudda tsanatta shi domin koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasarin shi shine innal hamdulillah lalle godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna yin godiya a gare shi wa nasta'inuhu muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu muna neman gafaran shi wa natubu ilai kuma muna tuba izuwa gare shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukanmu da muke gabatarwa. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda isa ya batar da shi. Waman yudlil, wanda kuma Allah ya batar da shi, fala hadiya lahu, babu wanda isa ya shiryar da shi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, yace ina mai shaidawa babu abin mabuta da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad bawan shi ne kuma manzon shi ne. Sallallahu alaihi, Allah yayi salati a gare shi. Wa ala alihi, da kuma alayen shi. Alaye, in aka ce alaye, sune duk wanda suka biyo bayan shi da kyautatawa, domin alaye daban, ahali daban. Wani lokaci suka san cewa ala ali, wani lokaci wa ala ahalihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa'inda suka biyo bayan shi da kyautatawa tun daga lokacin da ya rayuwa a duniya har zuwa yau da muke magana. Indai mutum ya bi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya shiga cikin alihi. Saboda haka an ce Allah kai salati a gare shi da alayen shi, ma'ana wa'inda suka biyo bayan shi da kyautatawa. Wa ashabihi, da kuma sahabban shi, ajma'ina, baki ɗayan su. Wa sallama tasliman kathira, kuma kai aminci, aminci wanda yake mai yawa. Amma ba'd, malam yace bayan wannan, innal istima'a li tadhakuri umuri ad-dini umuman wa tadhakuri mawasimil khairi allati yastaqbiluha al-mu'min, malam yace lalle haduwa, taruwa a wani guri ba dan komai ba, sai dan tunatarwa juna, ko kuma tuna ma juna, ko kuma fadakar da juna al'amarin da ya shahi addini gaba daya, ko kuma tuna wasu lokuta waɗanda suke na alkhairi wanda mumini yake fuskantar su. La shakka annahu min al-umuri al-muhimma, babu shakka wannan din yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci. Allati yanbaghi an yata an yahza bi inayatina wa ihtimamina, wanda ya dace a ce ya samu kulawanmu da bada muhimmancin mu. Lima yatarattabu ala dhalika min al-awa'id al-karimati, saboda abin da yake cikin wannan wanda zai dawo na alkhairai masu yawa masu girma. Wal khairatil azima, da alkhairai masu girman gaske. Wal manafi'ul jamma, da kuma amfanin nuka waɗanda suke masu yawa. Allati la tu'addu wa la tuhsa, waɗanda ba a iya kididdige su ballantana a lissawa. Wa qad jaa fi sahihi muslim, haqiqa yazo a cikin sahihi muslim, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, lalle annabi Muhammad tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, kharaja ala ashabihi yawman wa hum julus, ya fito daga gida ya isko sahabban shi wata rana sai ya same su suna zazzaune. Fil masjidi yatadhakarun, ya same su a masallaci a zazzaune suna tunatar da junan su, suna ma junan su wa'azi. Fa qala alaihi salatu wassalam, annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace, ma ajlasakum, menene abin da ya zamanar da ku a wannan waje? Kulna, sai suka ba da amsa suka ce, jalasna natadhakarul islam, mun zamana muna tunatar da junanmu musulunci. Wa ma manna Allahu alaina bihi, muna tunatar da junanmu abin da Allah ya mana na ni'ima. Fa qala alaihi salatu wassalam, sai annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace, Allahumma ajlasakum illa zalik, kun rantse da Allah babu abin da ya zamanar da ku a wannan masallaci in banda wannan abin da kuka faɗa. Kunna, sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama, wallahi ma ajlasana illa zalika, mun rantse da Allah babu abin da ya zamanar da mu in banda wannan abu. Fa qala alaihi salatu wassalam, sai annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace, ama wallahi inni lam astahlifukum tuhmatan lakum, annabi yace ina mai rantsuwa da Allah, ni ban sa ku ku rantse ba diddan saboda ina tuhumar ku. Walakin, amma sai dai atani jibrilu anifan, yanzu ga jibrili yazo gare ni. Fa akhbarani, sai ya bani labari, annallaha yubahi bikum malaikatahu, Allah yana nan yana yi mala'ikan shi alfahari da ku, yana nuna mala'ikan shi yana cewa ga bayina can sun hadu ba komai ya hada su ba, face tunatar da junan su akan abin da ya shayi ni'imar da na musu. Allah yana ma mala'iku alfahari da wannan. Wannan hadisin Muawiyata bin Abi Sufyan ne. Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi, hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito. Idan muka kalli wannan hadisin da muka karanta, hadisi ne wanda yake nuna fadalan haduwa diddan ambaton Allah subhanahu wataala, falalan haduwa dan a ringa tunatar da juna, a ringa yi ma juna nasiha, falalan haduwa dan a ringa tuna irin niman da Allah subhanahu wataala yayi a gare mu bayin shi. Lokacin da muka haɗu muka yi irin wannan tunawai, lokacin da muka hadu irin wannan haduwar to wannan haduwa ce wadda Allah yake ma mala'iku alfahari da ita yana jin dadi yanzu ka duba ka gani a ce yau so di yawa uwa za ta yi yaron ta lokacin da yaji yaron ta sashi lakuli yazo na daya a cikin abokan shi yazo yayin shi yin wani 18 ko in yazo zaka ga ta dauko bilitan din ta ta gidan makwabta ko kuma in dan yazo wuce ta ce zo ni ga mu hannu kai ta sani ha amma tun da kawanta suna nan sai ta tambaye shi da mu hannu kai sai ce dizi sai ta ce dana kenan kaga wannan alfahari ne take yi da ni da dan ta saboda yana da ilimi to haka Allah yake alfahari da bayan shi lokacin da suka hadu suke tunatar da junan su abin da ya shafi addinin musulunci mallan sai yake cewa fa hadhihi isharatun azimatun wannan manuniya ce mai girma liman akramahu Allah ta'ala wa manna alaihi li hifzi waqtihi ga duk wani wanda Allah madaukakin sarki yayi mishi wato dama da baiwa ta ya kiyaye lokacin da Allah ya bashi fi misli hadhihi almajalis ma'ana kiyaye lokacin da Allah ya bashi shine yakan je irin wa'innan majalisoshin sune majalisoshin da ake tuna Allah ake tuna ni'imomin Allah kamar dai irin wannan haduwar ta mutan yanzu allati tu'qadu fi buyutillahi wanda mafi yawanci an yi yin ta a cikin dakunan Allah allati azina Allahu jalla wa ala dakunan Allah wanda Allah ne da kanshi yayi umarni an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu a daukaka kuma a ambaci sunan shi a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul nur fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa qamis salam yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa lokacin da yake magana akan ambatan shi cikin masallatai an ambaci masallatai ne saboda su ne galibi guraren da ake yin wannan ambato da kuma irin wa'innan haduwa amma duk wani guri koda ba masallaci bane in dai abin da ya tara mutane suka hadu ambatan Allah ne da tunatar da junansu kan abin da ya shafi umarnin addini to tabbas suna daga cikin wa'inda Allah yake alfahari da su a wajen mala'ikun shi wa mithlu hadhihi almajalis almubaraka mallan yace irin wa'innan gurare na zama masu albarka labudda lilmuslimi an yusabbira nafsahu alaiha dole ne mutun ya hakurtar da kanshi akan su duk gurin da kake gani ana haduwa dan ambaton Allah kamar da irin wannan haduwar ta mu sai ka taushe zuciyarka kai hakuri wani lokaci zaka ga wani abinka wanda kake so ya gitto kuma nan gashi nan kana so ka je majalisin zikiri zaba zaka yi makaranta zaka je majalisin zikiri zaka je ko kuma wannan abin da ya gitto maka zaka kai lokacin da ka zabi abin da ya gitto maka ka bi shi ka ki zuwa wajen majalisin zikiri kaga kenan baka danne zuciyarka ba baka ba zuciyarka hakuri ba akan abin da kake so ita kuma zuciya a kullun innan nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi ita zuciya kullun umarni take ma mai ita da yayi abu wanda yake mai muni mara kyau kullun zuciyarka ce maka za ta yi akwai biki mata yi akwai kawar sa'adiya kanwar kawar sa'adiya tana biki ki shirya mata yi amma kuma can ga wajen majalisi can ana bake ba sa'adiya ai hakuri ana can ana darasi na makaranta ko kuma a masallaci amma kuma gashi nan ta ita zuciya ki ta umurce ki ta wajen biki ko kuma kawai kai yau bari in yi zama na unguta zuciya ce zata gaya maka in kai biya mata sai ka gani baka tahin ba kaga kai asara to shine ke cewa mutun irin wa'innan majalisin sai yayi hakuri ya danne zuciya su ko a masallatai majalisin da ake karatu zaka ga an sa littafi a masallaci bayan magriba ana karatun shi duk sati so daya sai ga mutun in za a fara littafin da farko mutane sun cika wajen an fara da su amma daga an yi sati ɗaya biyu in ka gani duk mutanen ba su ne da ka fara da su aka fara amma yanzu su danne zuci su ya kure su cigaba da zuwa shine yake musu wahala wannan in ya nuna maka wani abin nan maka cewa shedan yana yaki da wannan abin da mutum yake shedan bayya so a ce kana cikin tawagar da Allah zai alfahari da su a gaban mala'iku yau in aka ce sarkin na magarin ya alfahari da kai babban abu ne ballantana kuma a ce rabbul izzati shine yake alfahari da kai kuma ba a gaban furefe ba ko gwamna a gaban mala'iku shi kaga wannan babban falala ce sai mallan yace wa an ya taqatta alaha min waqtihi kuma ya kamata mutum ya ringa wato yankewa daga cikin lokacin da Allah ya bashi yana ba irin wa'innan zaman irin wa'innan guraren hatta yastafida wa yantafi har sai ya zamanto ya amfana kuma ya samu fa'ida da fa'idar da ake hadi a yin wannan wajen zama din wa illa idza kana lahiyan amma in ba haka ba in ya kasance shi mutum lahiyan rafkanannan mutum ne shi mun sarifan ya juya kai mun shagilan ya shagalutu mukibban ya karkata huskar shi gaba daya ala umuri duniyahu zuwa ga al'amarin rayuwar shi ta duniya kawai shi kawai duniya kawai ita yasa gaba ba abin da ya sha mai kai sai duniya allati la tantahi, wadda ita duniya ba wa za ta kare ba, fala yatahayya lahu ma'rifatul khayr. To wannan mutunan zaka gani kwata kwata sanin wani abu na alkhairi bai ya darsanuwa a cikin shi. Wanda kaga ya fuskanci duniya ya bata gaba 100% za ka gani duk wani abu da ake yi na alkhairi babu shi a ciki kwata kwata. Me yasa? Saboda duniya ya arma, ita ma kuma za ta arme shi. Ita kuma duniya wato budurwawa ce, in ji mallam Bahaushe. In ka arma duniya, to a tsakar tahiyya za ta sake ka ba tare da ka shirya ba. A lokacin kuma in ba kai ba tanadin da ya kamata, za ka gani ka samu kanka cikin masu yin nadama. Shi ne yake cewa wa ma'rifatu abwabi, irin wa'annan za ka gani ba su san ma kokohin da ake bi na alkhairi. Wa ma'rifatu subulul lati yasilu min khilaliha ila alkhair, ballantana kuma hanyoyin da in an bi su za su kai mutum zuwa ga alkhairi. Wa ila ma yuridu Allah tabaraka wa ta'ala, ballantana kuma zuwa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi. Wa fi mislu hadhihi almajalis, mallan yace a cikin irin wa'annan guraren zama, yatimmu tawjih, a cikin su ne ake fuskantar da jama'a. Wa ta'ati almau'iza, wa'azi yake zawwa. Wa tahsulu dhikra, tunatarwa take zawwa. Wa iqazul qulub, ake kubutar da zukata. Wa tawjihi ila abwabil khair, sannan a fuskantar da su zuwa ga kofofin alkhairi. Fayantafi'un nasa, sai mutane su samu amfanuwa. Wa yastafiduna, kuma su fa'idantu fawaida azima, fa'idodi wa'inda suke masu girma. Amma almawdu'u alladhi nahnu bi sadri kalami anhu, mallan yace wannan mawdu'in da mu a yanzu muke yin magana akan shi, fa huwa an iqbali shahr ramadan, muna magana ne akan fuskantowar watan ramadan. Kaga yanzu mallan yana magana akan fuskantowar watan ramadan, ko mu kuma yanzu ga munan tuntunawa mun shiga cikin shi. Sai ce wa kama ta'lamun, kamar yanda kowa ya sani ne, ko kuma kuka sani, annahu qad baqiya ala dukhuli hadha shahr mubarak ayyaman ma'duda, kwanaka ne kaɗan suka rage wannan wata ya shigo. Mallam mu mun shiga watan wa, thumma yatillu bi khairati al-amima, in ya shigo sai ya wanzu da alkhairan shi wa'inda suke gamammun alkhairai, masu gamawa, masu gama gari. Watan ramadan alkhairin shi gamammun alkhairi ne, saboda ya shahi kowa da kowa. Wa afdalihi al-karima, da fadalan shi wa'inda suke masu girma, fadalolin shi masu girma. Yana daga cikin fadlolin watan ramadan, ko mutum bai azumi ba da ya ci abinci mai daɗi a gidansu, bai yi ba azumi ma, amma kaga fadlar ta shaye shi. Ko sannan kuma ko bai yama Allah dai wani ya tsayi wani shago ya ji an kunna karatun Qur'ani, in ya kawo dalili ya ji an sa wani, wannan duka yana daga cikin alkhairin da dole ne a cikin ramadan sai ka samu wani abu na alkhairi ya shaye ka, ko ma baka so. Wanda kuma in ka shawo karatun Qur'ani lada za a rubuta maka, ba kai ba ka kunna, amma wani ya zo wuta zai kunna. A dalilin da za ka ɗauke ki za ki kasuwa ya kunna Qur'ani, kin gani a dalilin shi kin samu lada. Wannan yana muke cewa ramadan wato alkhairin shi gamamman alkhairi ne. Sai yake cewa wa barakatihil mutawaliya, sannan kuma da albarkatun shi wa'inda suke masu bibiyar juna. Wannan albarka in ta zo, in ta ida sai ki ga wannan ta zo, in ta ida sai ki ga wannan ta zo. Haka ramadan yake tare da albarkatu. Fasharu ramadana kad akbal, mallan yace hakika watan ramadana ya kusanto. Wa iqbalu wuladul muslimina lahu sha'anun azim, kusantowar shi kuma tana da sha'ani mai girma a wajen musulmai. Wa waqa'un kabirun fi nufusihim, tana da wata tsayuwa mai girman gaske a cikin zukatansu. Li'annahum yatashawwafuna maji'ahu wa yatatallauna ila qudumi, saboda su musulmai a duk inda suke suna duba izuwa ga zuwan wannan wata, sannan kuma suna leke da hange izuwa ga yaushe ne wannan watan zai zo gare su. Wa yatabasharuna inda dunuhi, in ya kusa yana gakda yazo sai kaga suna yi wa junansu albashir. Wa yafrahuna bihi idza dakhala, in ya shigo kuma sai su yi farin ciki, farhan aziman, farin ciki mai girman gaske. Lima ya'lamunahu an hadha al-mawsim, saboda abinda suka sani dangane da wannan yanayi na wannan wata al-mubarak mai albarka, min al-khairat al-azima, na daga al-khairai wa inda suke masu yawa. Wal khasa'is al-jaliyya, da kuma abubuwa wa'inda suke kebantattu masu girman gaske, wa'inda allati tamayyaza biha hadha ash-shahr, wanda wannan watan kadai ne yake banta da su. Waqtasa biha min baini sa'ir ash-shuhur, wa'inda shine yake banta da wa'innan al-khairi da al-barkatu a cikin sauran watanni, wanda shi yana da abin da su sauran watannin ba su da shi. Wa man akramahu Allahu jalla wa ala, duk wanda Allah madaukakin sarki kuma ya girmama shi. Wa fasaha fi ajalihi, Allah ya yalwata mishi cikin ajalin shi, bai mutu da wuri ba. Kaga yanzu wata shekarar da ta wuce Ramadan inda aka yi da yawa da tare da su aka yi shugo amma yanzu ba su ne sun mutu shi wani radda aka ga watan Maran da aka binne shi ko wani shi kuma yadda aka ga watan ana ta murna a barkan mu da ganin wata kawai ana shirin asuba ta dauki azumi kan asuba ya mutu ma'ana in Allah ya baka yalwa tarai bai dauki ranka ba har ya nuna maka Ramadan shine mallan ke cewa to wannan abin yake cewa wa maddafi umri ya ƙara yalwata maka shekarunka li yasila wa yabluga hadha shahr Allah ya nuna maka wannan wata fa hazihi minnatun azimatu mallan yace wannan wato kyauta ce baiwa ce wadda take mai girman gaske alal abdi Allah ne yayi baiwa ga bawa li yusharika ahlal islam diddan ya kasance cikin jama'a ta musulmai fi qatfi jina hazal mausim alazim dan ya kasance cikin wato albarkatu wa'inda suke na wannan yanayi da ko kuma wannan lokaci wanda yake mai girman gaske na watan Ramadan almubarak mai albarka mausim ta'ati wal iman lokaci ne na biyayya ma Allah kuma lokaci ne na imani wattaqarrubu ila arrahman kuma lokaci ne da ake kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki wa qad jaa fi sunnati sahiha haqiqa yazo a cikin sunna mai girma cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annan nabiyyi alaihi salatu wasalam lalle annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi kana yaqulu li ashabihi ya kasance kana yubashshiru ashabahu ko ya kasance yana wato yin albishir ga sahabban shi bi qudumi hadha shahr in wannan watan zai gabato sai musu albishir yace albishirunku sace go wannan watan fa yazo kaga yanzu kai aka maka albishir wani abu ne mai kyau ko saka wanda za a ga maka kai farin ciki to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga masahabban shi sai yace faqad jaa anna annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu li ashabi yazo cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa sahabban shi albishir yana cewa qad jaa'akum shahru ramadan haqiqa watan ramadan yazo muku shahrun mubarakun wannan kin wata ne mai albarka iftarada Allahu alaikum siyama Allah ya farlanta muku azumtar shi tuftahu fihi abwabul janna a cikin shi Allah yana bude kohohin aljanna gaba daya wa tughlaqu fihi abwabul jahim ana liƙe kohohin huta gaba ki daya wa tughallu fihi ash-shayatin ana daure manyan shaytanu fihi laylatun a cikin shi akwai wani dare khairun min alf shahr ya fi dare dubu alkhairi man hurima khairaha duk wanda aka haramta mishi alkhairin ta wannan dare faqad hurim haqiqa an haramta mishi babban alkhairi wannan hadisin imamu ahmad da imamu nasa'i suka rawaito shi hadisi abi huraira in muka kalli wannan hadisi wanda ya kumshi abubuwa da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam albishir da yake masaban shi sai ce wata mai albarka ya zo muku a cikin shi Allah ya fallanta ku yi azumi kaga kenan farilla ce Allah ya yi dora ma musulmai cewa su yi azumi in wannan watan ya zo kamar yadda yake fada a cikin suratul baqara ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce Allah ya fallanta muku yin azumi kamar yadda ya fallanta shi waɗanda suka wuce gabanin ku tabbas za ku ji tsoron Allah in kun yi domin azumi yana ƙara tsoron Allah gabai to anan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace tuftahu fihi abwabul janna ana bude koyin aljanna koyin aljanna guda nawa ne guda takwas ne tunda aka ce ana bude su kenan ada a yasiye kaga da alike su yanzu bude su yanzu da muke magana koyin aljanna gaba ɗaya takwas a bude su sai ta inda kika zaba zaki shiga sannan wa tughlaqu fi abwabul jahim ana liƙe koyin wuta kenan su kuma da ami suke abu da suke to yanzu an rufe su in ma da ke kin kama hanyar shiga wutan to yanzu an liƙe dawo ga wanda aka bude mu sai ki zawo ki saki hanya ko yanzu kohoyin aljanna abu da wuta a liƙe duka albarkacin mi watan Ramadan babu wani wata da ake ma wannan abin sai watan Ramadan yace to ghallu fihi shayati ana daure manyan shaytanu wannan shaytanin masu karkatar da zuciyar dan adam masu sa mutun yayi abin da bai ba niyya saban Allah Allah yana umarni sai ya darme su yanzu suna ta sa masa sarka saboda haka in kika yi saban Allah ki babba kake kuskura kike ce sharri shedan ne kike ce shedan ne saboda su manyan manyan shaytanu masu kautar da bawa daga biyayyan Allah an darme su kenan yanzu kin yi kin yi sabon Allah ki dama can ai akwai shayadinal insi ko shaytanu daga cikin mutane to kina daga cikin su Allah madaukakin sarki ya kare sai yace fihi laylatul khairu min alf shahr a cikin wannan watan akwai wani dare yafi dare dubu alkhairi dare dubu malami suka ce shine shekara 84 da wata 3 shekara 83 da wata 4 shekara 83 da wata 4 aka ce dare laylatul qadr yahi wannan alkhairi ba daidai yake da shi ba yahi shi alkhairi kamar yadda Allah ke cewa laylatul qadr khairun min alf shahr to me yake nufi da khairun min alf shahr shine in mutun yayi ibada a daren laylatul qadr mu dauki misali ibada ta sadaka in mutun yayi sadaka a daren laylatul qadr ladan da za a rubuta mishi shine yayi shekara 84 da wata 4 yana sadaka sai aka ce a shi wannan ibada ta hita wannan kenan ga wani nan yayi shekara 83 da wata 4 yana sadaka jika 10 kai kuma ga kanan kai sadaka jika 10 a daren laylatul qadr aka ce to kai shi lada saboda sadaka ida kai a cikin laylatul qadr ga wani nan shekara 83 da wata 4 yana karanta qur'ani ya karanta izbu daya kai kuma ga kanan ka karanta izbu daya cikin laylatul qadr aka ce kai kai shi lada saboda kai a laylatul qadr ka karanta shi to ko gaya mini wane ne a rayuwar shi zai shekara 84 a duniya har da wata 4 ba kowa ba yake yin wani kuma in ma an samu wanda ya shekara 84 a duniya to ai ba shekara 84 ba yana bauta Allah ko sai da ya balaga sannan addini ya hayo kanshi kan ya balaga in aka wuce shekara 15 ko 13 ka gani bai kai ba 80 din to amma kai yanzu albarkacin dare daya ka samu wannan farale shi yasa malamai suke cewa abin da ya dace ba waye in ya samu wannan dare shine lullumka ayyukan ibada ka karanta qur'ani karatu mai yawa kai sadaka kai zumunci ka bada kyauta sannan kuma ka ringa wadin astighfar azkar kai haidala kai salatin annabi kai tasbihi duk wani aiki na lada da ka sani kakka bari ka wuce shi ana so ka nawa kai ayyukan lada kamar adadi guda 50 ko sama da haka a daren da take dare dan me yasa dan saboda karshe kowane aiki guda ɗaya za a baka ladan shi yahi na wanda yayi wannan abin so shekara 83 kaga kai aikin lada 200 ha kaga ai an tamu mutum 200 da suka yi wannan aikin ɗai sun yi shekara 83 suna yi basu kamo ka lada ba kai da kai shi a dare ɗaya amma yanzu mutane sun mai da cewa da laylatul qadr kawai dare ne na ji a kiyamul layl kuma kiyamul layl rabi da rabi liman yana tsike gina zaman dan ya Allahu akbar ki tashi ki duka kuma hallau wasu sun mai da laylatul qadr kawai dare ne na ji a roko mai eh dan ta rike suna wani ban Allah jira take da laylatul qadr yazo ta wadda sunan shige wayan ta bizi to kaga nan duka ba haka bane ba daidai bane ba shi da laylatul qadr dare ne na ibada addu'a ibada ce tana daga cikin abin da bawa zai saboda ana sa ran mutum yayi addu'a ciki Allah ya amsa mishi amma ba wai dare bane ba na kaza shi kadai a dare ne na ibada ana so bawa ya lullumka ibadu a cikin shi sai yake cewa man hurima khairaha faqad hurima duk wanda aka haramta mishi wannan alherin hakika an haramta shi a ce duk wannan alherin ya wuce ka baka san wa ai babban haramun ne aka maka kai a matsayinka na musulmi to anan malam sai yace fa Qadija akum shahru Ramadan da annabi yace qadija akum shahru Ramadan yace ai inna hadhihi bisharatun wa tahniatun lakum wannan albashiri ne kuma murna ne a gare ku wa ikhbarun bi amrin azimin tahaqqaqa lakum kuma labari ne ake baku da wani abu mai girma wanda ya tabbata a gare ku wa huwa anna Ramadan qadija akum shine Ramadan ya zo a gare ku wa antum tatamatta'una bisihhati wal afiya kuna cikin koshi na lafiya da ƙarfin jiki yanzu nan mu ga mun lafiyar mu loga sai a likita wani ji a kai shi ma emergency wani kuma radda ga wata ran nan shiga likita amma kai Allah ya baka wata Ramadan da lafiya ka cikakkiya yace to wannan abun alfahari ne sai yace wa tan'amuna bil amni bancin lafiya gashi nan Allah ya muku ni'ima ta zaman lafiya yanzu wanda yake garin da yake tada bamabamai kaga aina cikin tashin hankali wo kai kuma ga kana hankalin ka kwance wal iman kuma ga imani was salama sannan kuma da aminci wal islam da musulunci ga musulunci, ga aminci, ga zaman lahiya, ga koshin lahiya. Duka Allah ya maka wannan abu. Kaga he ibada ke. Amma ta tana azumin tana cewa kai ke dai kawai bari ina na azumin da na san akwai wani abu da ake yi, mutun ya bar azumi ya lahida nayi. Saboda tsaba ya rishi tsoron Allah. Wanda azumin da zata yi wata guda bata iya yi. Sai ta yi jini ne. Fa hada shahru Ramadan. Malam yace wannan watan Ramadan ne kadija akum ya zo muku wa huwa mausimun azimun. Wannan lokaci ne mai girma lil ikbali ala Allah wanda za a fuskanci Allah subhanahu wataala wal bu'd an al-umuri allati harramaha Allah kuma anisanci ababan da Allah madaukakin sarki ya haramta da abin da kasan Allah ya haramta shi to kada ka kusance shi ka nisance shi in tsallake wali muhasabatin nafs ko lokaci ne kuma da mutun yawa muhasabatin nafs shine mutum ya zo ya ringa ma kanshi hisabi ya bincike kanshi menene bincike kanka wai ka tambaye kanka yanzu kowa ya ringa ma kanshi hisabi in yazo shan ruwa wai yau da na dauki azumi da rana ta wuto zata fada yanzu gashi nan zata fada dami dami nai na ibadan Allah wannan azumin nawa mi na cika a cikin shi na alkhairi mi na cika a cikin nabiyya ga Allah shine muhasabatin nafsi ka ringa bincike kanka kuma ka kullun ka ringa ganin cewa baka yi abin da ya kamata ba gobe in Allah kai mu sai na huce abin da nayi yau gobe in tazo ka ringa cewa jibi sai ta huce abin da kai wuce kullun haka mutun zai ringa sama kanshi wannan abin zai taimaka mishi sai ka gani ya ƙara kaimi ya kuma ba da himma wajen biyayya ga Allah shine yace walil qiyami bi ta'atillah kuma lokaci ne na yin tsayuwa tsayin daka wajen biyayya ma Allah wal bu'di anil umuri allati harrama Allah azza wajal kuma da lokaci ne da za a nisanci abin da Allah ya haramta da abin da Allah ya haramta kada a kusance shi a nisance shi wa fi hadhihi al-kalima malin yace a cikin wannan kalima tahriqul lil qulub wato akwai motsa zakata litastash'ira qimata hadha ash-shahr wa makanatahu diddan ita zuciyai ta yi a cikin ta kima da matsayi na wannan wata mai albarka da kuma girman matsayin shi wa azima manzilatihi da kuma girman matakin da ya taka shi wannan wata ai abinda yake nufi fatahayyu lahu ku shirya mishi wasta'iddu limaji'ihi kuma ku shirya mazuwan shi wastaqbiluhu bi ahsani istiqbali kuma ku tarbe shi da mafi girman tarbe wadayifuhu bi ahsani diyafati kuma ku baƙunce shi ku sabke shi a matsayin bako da mafi girman abin da kuke sabke bakin ku fanna yanzu kaga shi bako in yazo girma ma shi ake ko kan ya zama dan gari ko sai ya gani in bako ya zo a abincin da za a sa mishi ma ba irin na yan gidan bane saboda girmamawa a gare shi to shine ce ka girmama shi da mafi kyawun abin da ake wato wannan in bako fannasu yubashiru ba'dhum ba'dan biqudumi aw ikbalil umuri muhimma sai ce su ai mutane a dabi'ar su sun kasance suna ma junan su albishir wannan yima wannan albishir ne ba albishir bi qudumi aw ikbalil umuri muhimma saboda wasu abuwa masu muhimmanci sun kusa zawwa ko yanzu kamar in ka dauki sallah misali tunda sallah ana zawa a cancare ayi addu'a a sa kayan sallah ka sallah ni da sauran kwana ka wallahi sauran kwana uku ka Allah kai mu kin yi lalle kin yi ana ma juna albishir ko wallahi akwai karam wallahi gidan mu akwai araman yata na gayyace ku kakku mance sauran kwana 10 goma ma ku kadu yawa sauran kwana 9 jibi ma ku kadu sauran kwana 8 in ku kadu rana ya tayo ne me yasa saboda rana ce ta murna kowa ana mishi albishir da wannan rana saboda ana tunanin wani abu ne wanda za a zo a riska a cikin wannan rana sai ce liyata hayya uwa yasaidu ana gaya musu ne dan su shirya su kuma fuskanci rana a cikin shiri kin yi uniform je ka uku da rabi a tanwa an wudduha iya daga an wuddu a tanwa ba ku tira ne ba ana ta gaya ma mutane ko dan me yake gaya musu dan su shirya to malin yace wa shahru ramadana dhaifun karim to shi ma watan ramadan bako ne mai girma wa wafidun azimun wato danya da zango ne shine wafid wanda yazo ne danya da zango zai wuce azizun ala nafsi kulli mu'min yana da girman matsayi a cikin zuciya kowane mu'mini wa kullu mu'minin yafrahu bi hadha ad-dayf kowane mu'mini yana farin ciki da wannan bako farahu bi a'zami dhayfin wa akrami wafidin alim. Yana farin ciki irin farin cikin da yake yi in wani bako wanda yake ji ya kame ziyara ko kuma wani dan wucewa dan yadda zango ya zo mishi. Yanzu ku a gidanku in bako yayi wanda a gidan a cikin bakin ma shi na musamman ne in yazo ya yake tarbashi za ka ga tunkan yazo ana kiran shi kun iso ina yana guri kara kai ku iso ki ku tai ku so ga lasin wani kun iso ina wai dan ka adama wurin kai tsami to bara ya sauki adama wai ku ina har yanzu ku ida ba abincin ana ce muku ba ku ya kusa zuwa har sun zo take ta ko ku kare wasu soyayen ku kuyi gauga ku kare me yasa saboda bakon yana da girman matsayi wannan ko a cikin al'ada ta Larabawa da mutanen da haka nan ne ya kasance daga cikin al'ada ta jahiliya masu in bako zo girman washaki mu dauki misali a cikin Qur'ani hal ataka hadithu dhayf ibrahim al-mukrami idh dakhalu alayhi fa qalu salama qala salam kun faraga ila ahlihi fa jaa bi shi baki ne suka zo gurin shi annabi ibrahim bai san su ba su shi bai taba ganin su ba hairan ah sannan ku da zuwa kawai yayi ta gida ya nemo katan bijin maraki yace a yanka shi baki sun zo aka yanka aka gasa magashiyan aka kawo musu shi faqarrabahu ilayhim qala ala taakulu sai zo yace to bismillah sai ganye basu cin abinci a sai turo abinci yace bismillah bukwa cin abincin ne sai gani basu cewa fa awjasa minhum khifa sai fara jin tsoro a ran shi eh to baban zaba wannan akwai abin da ya kawo falu la takhaf da suka gano yayi tsoro sai suka ce kakka yi tsoro tabasharu zuwa karshen ha suka ce mu mala'ikun Allah ne a cikin wata inna rusulu rabbika ila qaumi lutin a wani guri suka ce mu ɗan aikin ubangijinka ne daga nan za mu wuce gurin mutanen annabi Lut za mu je da azaba ramkon azaba za a musu su an aike su ne su je wurin annabi Lut mutanen annabi Lut suna yin liwati za a musu azaba za a rikita garin gaba daya wa ya annabi Ali ya safi la jikka garin ne sai a zikkice shi ne suka dan yadda zango ya annabi Ibrahim kawai shi kuma da ganin baki yanka marai kaga yana maka cewa ni yanda ake girmama bako duka malai yana kawo maka wannan misalin ne ba dan komai ba sai dan ka gane Ramadan wata ne mai girma kuma bako ne a gare ka to ka girmama shi sai ya ci gaba da cewa a ra'aita ash-shakhs al-karim yace yanzu kowanne daga cikin yayi tunani a ce ga wani mutum nan mutum ne mai karamci alladhi yatamatta'u bis-sakha'i wal-jud Allah ya mishi yalwa ta dukiya alhaji ne shi wal-jud kuma mutum ne bancin alhaji yana da kyauta wal-badh yana badawa yana shin wada huskar shi wal-ata kuma yana bada abin da Allah ya bashi mutum ne Allah ya bashi dukiya kuma sai yake sakin hannu ko kuma yana sakin huska tunda ko wanda yana sakin hannun ma in bai sakin huska yaga ana tsoron zuwa yin shi to shi ga sakin hannu ga sakin huska kowa zai waje kuma kowa in yazo bashi yake malin yace inna ma yaqdum alayhi dhifun azizul qadr to irin wannan mutumin kai tunani in aka ce yau ga wani bako nan yazo kuma bakon mai girman matsayi a wajen shi alil makana yana da girman matsayi rafi'u shan sha'anin shi babba ne a wajen alajin wannan shi bakon kaifa yakunu istiqbaluhu li dhifin hadha sha'an ya yaku ke tunanin wannan alajin zai tarbi wannan bakon wa kaifa yakunu farhu bi ya alaji zai farin ciki da wannan bakon wa kaifa takunu diyafatu law ya alaji zai sabke wannan bakon wace irin sabkewa za a yi ai kowa ya sani ko to kaga yanda alaji ya sabke wannan bakon haka ya kamata kai ma ka sabke watan Ramadan cikin girmamawa da yin biyayya ga Allah subhanahu wataala fa qawluhu had annabi da yake cewa qad ja'akum shahrur ramadan haqiqa ta ramadan ya zo muku ai abinda yake nufi fatahayyu li diyafati hadha dhayf al-aziz ku shirya dan ku sabke wannan bako mai girma wa tahayyu li ikramihi ku shirya dan girmama shi wa lil qiyami bi haqqihi kuma ku shirya diddan ku sabke haƙin nashi yaya ne sabke haƙin ramadan sabke haƙin ramadan shine kayi biyayya ga duk abubuwan da Allah ya umarni sannan kuma ka nisanci duk abubuwan da Allah ya hani a ciki sannan kuma kai ka kula kada ka zamanto cikin wa'inda za su yi azumi na watan Ramadan amma kuma babu abin da suka ƙare da shi banda yunwa da ishra. Dani hadisi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa rubba sa'imi laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal-'atash. Wasu daga cikin masu azumin babu abin da suke samu azumin su banda yunwa banza da ishra banza. To ta banza ce mana tunda in kai ba lala ka sha wahala kai baka ci abinci ba kai baka sha ruwa ba rana ta buge ka makogaranka ya bushe kuma da ƙarshe ba lala. Kaga kenan me ne ka ƙare da shi yunwa da ishra. Ka ƙare da yunwa da ishra kuma ba lala. Me ya jayo mutane suke rasa wannan saboda abin da bakin su yake ayyuki yake fada saboda abin da gabobin su suke aikatawa na saban Allah a lokacin da suke cikin azumi. To kaga wannan yana sa mutun ya rasa ladan shi na azumi. Kuma in mutun yayi haka nan bai ba watan Ramadan wato haƙƙin shi ba kamar yanda aka tanada. Wa hayyu li anfusakum li zalika mala yace ku shiryawa kanku ta hanyar wato fuskantar wannan wata li'annahu kama annahu yati sari'an yazabu sari'an. Yace yanda kaga watan wanga yana zawa da sauki to haka yake tahiya da sauki cikin ikon Allah. Banda wan cewa nan cikin wannan basalin nai tsaye nake ce muku ga yanayin karatu zai sauya an ware watan Ramadan ko yanzu gashi nan wai biyen gudu yake kamar jiya ne aka ce an ga wata yanzu an yi biyar yanzu an yi ɗaya cikin shiddar Ramadan. In ka kasa Ramadan in duka kwana 30 gida shidda gida shidda ko an yi daya aga ne saboda biyal cikin 30 shidda yake tashi ko yanzu an yi daya saura kashi biyal a cikin kashi shidda kamar gobe zaka yi an ce an yi daya cikin uku saura kashi biyu baka an kare ba kana nan kina ta barci kina ta kallon tele zaki ji an ce sauran kwana 10 sallah. Haka kina barci nake ji wata rana ku yara kasa can kabarin bai ruwa da kyau yau kin mutu kin murdu ne haka ne ai ba Ramadan ma ne kada yake gudu dan Ramadan yana gudu kwanukan mu mami kwanukan mu ma gudu suke haka yanda zai wuce haka kwanukan ki suka shige kowa haka kawai wata rana ne ta shige ana cewa nan gurin kan ku yara kasa gurin kan a kawuru yace kasa bata shiga ba lokacin da ake wadin hakan ko mutun yana ji mutum yana jin abin da yake wani saboda an maido mishi ran shi kawai dan dai ba a bashi dama yayi motsi ba a bashi dama yayi magana amma yana jin abin da yake wani sai dai ba dama yayi kuma haka mutane zasu binne shi su tayi su wataƙila hadda baban shi cikin wanda za a binne shi wataƙila hadda mijinta cikin wanda za a binne ta hadda ɗan uwanta kanninta da yayinta haka zasu binne ki ba wanda zai zo ya ce to ni ku tayi ku banne yau anan zan kwana kanwa ta ce ko kuma ya ta ce a mata ta ce a akwai soyayya ni anan zan kwana babu wannan zancen aka zai su tattara su ta yi su barki a rami daga ke sai aikin ki wallahi saboda haka kowa ya tara yana kan shi tana din alkhairi sai yake cewa fatahayyu lahu wa aiddu anfusakum lil qiyam bil a'malil jalila kowa ya shiri na musamman wanda zai yi ayyuka waɗanda suke masu girma a cikin wannan wata wata'atin nabila kuma a cikin shi zai yi abubuwan kirki abin biyayya ga Allah annabila waɗanda suke abin yabo na ƙwarai kenan wal ibadatil lati yusrukum an talqa rabbukum tabaraka wa ta'ala biha kuma ku yi ibada wanda zakku ji dadi a cikin haɗi da ubangijinku da waɗannan nau'i na ibada bayan bagi alal muslim malam yace saboda haka ya dace akan musulmi an yuhsina istiqbala shahr ramadan ya kyautata tarbi na watan ramadan yace wa huna yatafawatu an-nas tafawutan azimin fi kayfiyati istiqbali hadha ash-shahr anan ne zaka ga mutane sun sha bamban wajen fuskantar watan ramadan din yaya ake fuskantar shi yaya ake tarban shi mutane sun sha bamban kowa da yanda yake tarban watan ramadan yace fi'atun minan nas yastaqbiluna hadha ash-shahr bil iqbali ala al-aswaqi iqbalan shadidan wasu mutanen suna shiryan tarban watan ramadan ta hanyar ƙara kaimi wajen zuwa kasuwa zuwa mai yawa li yashtaru asnaf al-at'ima dan su siyo nau'i'ika na abinci wa anwa al-ma'kulat da nau'i'ikan abubuwan ci na ci maka wa ta'ibal mata'im da abubuwan dandano masu dadi fa yatasabaquna lil aswaq sai ka gani suna gawgawa zuwa kasuwanni wa yashtaruna at'imatan wa ma'kulatan bi kamiyatin ha'ila sai su siyo abinci da abubuwan kwalam da makulashi masu yawan gaske har ya wuce ma adadin su yan gidan a gidan su uku ne ga sun siyo abincin mutum shida wa ka'annahum yastaqbiluna shahr aklin wa shurbin wa tanawul at'am yace kai ka ce watan da zai zo watan konkurin cin abinci ne yake shan abin sha fa yashtaruna shira'an mutazayidan sai su siyo abin da ya ma wuce buƙatar su hatta inna tasawwuqa wa shira'al at'imati yazidu fi ramadan inda kathirin min al-usr yace sai ka gani zuwa kasuwa ma da sayan abinci ya ƙara yawa a watan ramadan a cikin diyawa daga cikin wato usar su ne waɗanda suke wannan gidaje ko kuma kai wannan fami ada in ba ramadan ne ba ne bai wuce su yi kasuwa a sati so daya amma ramadan ya zo he a ko da yake tur uku so a wuni kasuwa ko saboda in ta zo he dai ta zo a ce kai baki so baka a na kasuwa yayi sauki bari in koma in ta dawo la namance kaza sai ta koma yawan zuwa kasuwa yawa a cikin mutane an hajati mu kifayatin ba dan komai sai dan biyan bukatunsu da kuma abubuwan da suke da bukata na more rayuwa wali hadha ba'dhum wala siyama ahlul isra sai yace mallan yace shi yasa ma wasu musamman waɗanda suke da banna daga cikin mutane a cikin mutane akwai masu banna ko yace tajiruhu yubaddilu tabdiran mushina mashina zaka gani yana yin almubazzaranci almubazzarancin da ya wuce guna da iri wa yadawu ala ma'idati wa sufarati anwa'an kathira min al-at'ima sai kaga ya dora a gaban shi nau'i'ika da yawa na abinci summa la ya'kulu minha illa shan qalilan kuma in yazo ci bai cin sai dan kadan fa hada ismu min an-nas sai ce wannan wani bangare ne na mutane to ke ce kin zo kin aje salat kin aje bamle tar soyayye kin aje da hehe kin aje wannan zogali kin so dan wake kin so mata kin so wannan abun awara kuma duka wannan kin aje su a gaban ki wai duka wannan nan ga da ruwan ga kankana ga lemu ga banan ga tade sannan kuma nan ga ruwan waro ga ruwan tsamiya ga ruwan trita can kuma ga ruwa ga ruwa ga ruwa baki can ga kunu na hatsi ga kunu na madara ga zugudi duka shi daya aile diyan da kika kai diyan da kika kai ga cin abinci dai wannan abubuwan ba za ki iya cin su sai dai ki dan taba kowanne sama sama daga ƙarshe kuma sai ki bar su a haka to kaga wannan alwazaranci ne tunda ai yanzu ke kina iya ba wasu wanda za su ci amma gani mutum musamman aka ce wannan amarya ce ta iya banna wannan sai daga ita yi mijinta ta yi abubuwa sun kai ɗa talatin kuma sun ci bisa jiya su kira almajirai su ajiye ga washe gari rana ta wuto daga taji almajiri ya bara inda yaka sai ta tara mai ta dame kin hada mishi da waro da tsamiya da trita kin bashi ya daddaka in ya ciwon cikewa kashe shi alayi abin yayi yawa wa qismun akhar wani bangaren na mutane kuma yace idan akbala shahr ramadan hayya uli anfusihim adawatil la'ib wal lahi wad daya wasu kuma su in watan ramadan yazo ba abinci ba suke zuwa su tanada zuwa suke su tanada kayan wasa da kayan kalle kalle da kayan da zai bata musu lokaci ah sirrin wannan ayi ko mene ta ko ah kaza 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 ita dai abin da ya bata musu lokaci ta tanada jira take a warar azumi ta warar kallo wa hayya uli anfusihim umuran yushghiluna biha awqatan suna shirya ma ramadan wasu abubuwa wanda zai su bata musu lokaci bal fihi kathiru min al ahyan fima fihi madaratun muhaqqaqa kai a wasu lokutan ma abinda suke shiryawa akwai cutarwa a gare su a karan kansu ballantana kuma ga shi wata wa yuhayyuna mithla hadhihi al umur wa yasta'iduna isti'dadan tamman qabla ji'i ramadan sai kaga sun yi shiri cikakken shiri sun shirya tsaf tun kan mawatan ya zo shi wa hunaka akharun malan yace amma akwai wasu manallahu alaihim azza wajal Allah madaukakin sarki yayi musu kyauta bi tawfiqihi da datarwar shi wa kala'ahum bi ri'ayati ya nuface su da kiwo daga gare shi wa ahatahum azza wajal bi inayati Allah ya kewaye su da kulawar shi fa akhazu yuhayyuna anfusahum li ramadan sai suka kasance suna shirya ma watan ramadan fatajidu ahaduhum takthuru amama wal khawatir sai ka samu dai a cikin irin wa'innan nau'i na uku daga cikin mutane abubuwan yi sun yi yawa a gaban shi wai ya rasa ma shi a cikin wannan zai yi watazuru fi khaladihi sunufan kathiratu min al khairat a kwakwalluwar shi sai ka gani tana yawo abubuwan alkhairi masu yawa suna yawo in ya tuno karatun qur'ani sai tuno kaza shine ce fa yabda'u yatarattab yurattibu lil qur'ani waqtan irin wa'innan mutanen sune zaka gani sun shirya ya jira ma karatun qur'ani lokacin shi wali zikrillahi waqtan ya shirya ma ambatan Allah lokacin shi wali majalisil ilmi wal qiyamul layli waqtan ya shirya ma qiyamul layli lokacin ka wali musa'adatil muhtajin waqtan masu bukata ya shirya lokacin da zai taimake su wali albazli waqtan lokacin da zai bada abinda Allah ya bashi shi ma ya bada ya shirya mai lokaci wali majalisil ilmi waqtan lokacin da zai je wajen karatun ilimi ya shirya mishi lokaci fatta tazahamu alai sai abubuwan sadi su ne yawa saboda yawan ayyukan ladan ya rasa mashi wanne zai an muka dauki wannan abun da malam ya zano kowanne yana da muhimmanci kuma yana da wajen shi qur'ani dama shi wata ramadan wata ne na alqur'ani alqur'ani shine kadai abin da in ka karanta shi da harafi idan baka lalle goma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya karanta harafin qur'ani za ba shi lada goma sai ce la aqulu lakum alif lam min harfin walakin alif harfun lam harfun mim harf kene zan kace alif lam mim lada 30 za baka in kace bismillahir rahmanir rahim lada 200 ba goma kawai bismillah ta kade to yake kai tunani in mutum ya karanta izi daya saboda da harafi ila da goma sai annabi yace kuma Allah yana lullumka ma mutum wani alimka mishi so 10 wani har so 70 kai wani alimka mishi so 700 kenan yanzu bismillahir rahmanir rahim in kana cikin wanda Allah ya madace aka limta musu so 700 in ka karanta bismillahir rahmanir rahim lada a maimakon da ka samu 210 in alimka maka so 700 zaka samu lada 331 a kawai bismillah ɗaya da kawai bismillahir rahmanir rahim to dan Allah ku gaya mini wani abu ne yake da wannan falalai mun da qur'ani in ke karanta kamaralai lanfan nuwar ba wakiwa zuwe mai grela mai dai ba wakiwa wallahi ba wakiwa kenan qur'ani ne Allah ya ma wannan falalai kawai sannan zikirillahi ambatan Allah استغفر الله سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله تعالى وبحمده كاسنا امبتا الله ديوا لوكاتن كيكي زونا بكي كومي كيكي هيكا الوسا با الوسا بزكي هيكا كيرينغا دي دي يانكا ديا تسبيحي ديا والله العظيم اكو وني متين با الله دي يكي لوكاتن منا مدينه دي ليتنين تهوركو ا cikin wata duka daliban da suke karatu a Madina a gidan shi ake haduwa wani katan gida ne gari mutane sama da 300 ya sata me yake yi yana da ma'aikata wanda suke kama mai bayan sallar asuba ne yake fara kawai kudi ne yake rawa wallahi duk mutum ɗaya in yazo kawai da kago da kartinka in ya ci din ne kai za baka sansan kantriya abin da yayi daidai da zakatalat nana zakatalatin ko ilga mana mutum 300 ko sama da haka nan wai wanga wanda ake yi bayan asuba ne in an ida da wa'innan na bayan asuba 12 an yi azzawar to akwai mata da suke zama tsakanin azzawar da la'asar bayan la'asar to yanzu kuma duka wa'inda suke da matsala a gidansu matarka ta Ayuba ka da rago ka zo yana nan yana jiran ka wannan mutunan duk litinin ta farkon wata haka yake latije ne tsoho ne dukiya ce Allah ya mai amma ga hanyar da yake bi yana fushi abin da yasa nake ba ku labarin shi shine in yazo zai raba kudin cikin envelope sai wallahi alazim duk in ya ba mutun daya sai ya ce astaghfirullahal azim wa bihamdi yana ba mutum yana astaghfirullah lazim kuma ba dokan kowa a hoto an ganka ma kana doka kai a cikin wanda kazo in an ganka kana doka waje ake wanda saboda me yasa yahudda ne dan Allah yake mu da muka tayi muna tsammani yayi kowa kudi a Madina ya kace mana ko na goma babu shi a ciki amma mutun da mu shine muka ga yana yi muka tsammani shine akwai su wanda Allah ya musu dukiya bisu badawa kaga ba ya bagani suna da kowa su shi wanda yake badan shine za tsammani yana da to kaga kina yanka albasa kina istighfari me zai jaye miki me zai rage miki babu abin da zai rage miki in ka doki taimakon masu bukata da yawa wataƙila ku akwai wanda suke zuwa likita anan ko musamman irin wannan lokacin ne akwai wanda sun zo daga ƙauyuka wallahi su bas abin da zai shawara wasu ne suna nan a cikin likita wannan misali ne kawai wasu kuma tare muke rayuwa da su makwabtanmu ne ƴan unguwanmu ne amma ba mu san ba haƙiƙanin mun hali suke ciki kawai mu gani muke lahiya lawani wallahi ba lahiya lawani akwai masu bukatar da yawa cikin al'umma sannan kuma majalisul ilm majalisul ilm sune majalisai na ilimi majalisai na ilimi yanzu watan ramadan galibi tafsiri na yake a masallatai da yawa da wuya kaga wata unguwa da ba tafsiri a ciki ko in ma ba yi unguwa ku to unguwa wacce ta gaban unguwa ku ana yi ko to yanzu ke a ce yanzu watan ramadan yanzu ya shude biki zuwa wajen tafsiri ko da wannan wanda irin asara ne bayan kuma akwai tafsiri har da na mata ana yi in miki zuwa na mata ai su ma mazan in ana yin na mazan akwai mata suna zuwa ko sai ki je ki koma gihe ki ji yanzu ina da tabbaci ayoyin da muke karantawa a cikin Qur'ani da ba duka ayoyin bane ba muka san ma'anonin su ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yu'akhirallahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun wannan ayoyin mun harrace su ras to mi Allah ya ce anan kaga an kwaro aiki to ga malamai na a watan ramadan suna fassara qur'ani kije kije wai Allah wannan ayat da kika ji ma kina karanta menene yake nufi a cikin ta me Allah ya ce me ake nufi ke a gare ki da wannan ayat da kike karanta kullum kike san ma'anar ta malamai suna nan sai fassarawa suke baki iya ware lokaci wanda zaki ta awa daya suke galibin majalisin da ake na tafsiri bai wuce awa daya je ki zama na ki saurara a maimakon ki kawo arewa 27 ana ta bata miki lokaci yanzu ki kamo Africa TV Sunna TV wa'annan tashoshin da na ga muku wani yake ana sa tafsirin malamai daban-daban in wannan ya kare wannan za a sa ba za ki fa'idan ta ba amma ke kin yi gane ki je ki kamo can ana koya miki inda ake gyara tsalata zama waina kawai ba zai raba sama duka wannan abubuwan kaga bai yarda cewa mutum ya bata lokacin shi akan su kenan mutum ya ware lokaci wanda zai zamanto ya keɓance shi don ya je wajen majalis da ake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai zamanto ya koma ga Allah sannan kuma ya je ya shugari maganganun Allah subhanahu wa ta'ala da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da muka ware mi karatun ya cika anan ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.